Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 12 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Hukumar sababbin jami'an sojan da suka karbi ragamar mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a kasar a cikin shekaru biyu masu zuwa. Rahotanni daga kasar Kenya sun ce wasu 'yan bindiga sun sace wasu likitocin kasar Cuba su biyu a Mandera bayan da suka harba wani dan sanda da aka dorawa nauyin kare likitocin har lahira. Wata babbar fashewar bom ta ratattaka wata kasuwa da safiyar yau Juma'a a kudu maso yammacin Pakistan. Akalla mutane 18 sun rasa rayukansu, wasu su 48 kuma sun jikkata.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya fito karara ya bayyana zargin hannun wasu sarakuna a hura wuta ayyukan kai hare-hare da kisan jama'a a jihar ta Zamfara.
Manyan 'yan siyasa waɗanda sun kai aiki wurare na shari'a iri-iri suna nan sun ƙarike sun to cikin Zamfara an aza musu rawunda kuma suna jagoranta jama'a. Kana so ka ce mana cewa su ba su san yadda duzza su yi ba su samun mu al'ummomin su zaman lahiya?
Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna na jan kunnen masu kai hare-haren ramako da kuma rundunar 'yan sandan jihar sun yi bayanai yadda za a shawo kan hauhawa hare-hare a jihar. Bayan nan za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger da hukumar ƙasar Amurka mai kula da ci gaban ƙasashe USAID ta takaice sun kaddamar da wani shirin yaƙi da talauci da samar da wadatar abinci a wasu yankuna uku na ƙasar. Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai kawo mana, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumar sababbin jami'an sojan da suka karbi ragamar mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a kasar a cikin shekaru biyu masu zuwa. A wani taron manema labaran yau Juma'a, wani babban hafsan sojan kasar, Janar Omar Zain Abadan, ya kuma faɗi cewa hukumomin sojan kasar ba za su miƙa shugaba Omar al-Bashir da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa don ya fuskanci tuhuma akan laifukan yaƙi da na saba haƙoƙin bil'adama da kuma na kisan ƙare dangi. Masu zanga-zanga a Sudan da suka kwashe watanni huɗu suna zanga-zangar adawa da shugaban mai mulkin kama karya. Sun bijirewa wata dokar ta ɓace ta hana fita da aka kafa jiya Alhamis da dare bayan da aka tumɓuke shugaban ta hanyar juyin mulki. Masu zanga-zangar sun bayyana cewa su shugaba farar hula suke so ba soja ba. Rahotanni daga kasar Kenya sun ce wasu 'yan bindiga sun sace wasu likitocin kasar Cuba su biyu a Mandera bayan da suka harbe dan sandan da aka dorawa nauyin kare likitocin har lahira. Jami'an kasar sun ce suna kyautata zaton barayin 'yan kungiyar Al-Shabab ne da ke da alaka da kungiyar Al-Qaida. Mandera shine babban birnin yankin Mandera a arewa maso gabashin Kenya kuma yana kan iyakar Somalia da Kenya. Wata babbar fashewar bom ta ratattaka wata kasuwa da safiyar yau Juma'a a kudu maso yammacin Pakistan. Akalla mutane 18 sun rasa rayukansu, wasu su 48 kuma sun jikkata. Jami'an 'yan sandan kasar sun ce wani bom da aka dana a wani shago ne ya haddasa fashewar a yankin Quetta, babban birnin lardin Baluchistan, wanda galibinsa 'yan Shi'a ke zama ko suke hada-hadar kasuwancinsu. Haka kuma wasu daga cikin tsirarin ƙabilun yankin na cikin waɗanda harin ya shafa. An ƙaddamar da bincike a kan harin don gano dalilinsa, a cewa Abdulrazak Chima, mataimakin sufeto janar ɗin 'yan sandan ƙasar. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin wanda ya faru a wurin kasuwa Hazarganji da dama a baya an sha kai mata hare-hare. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan kungiyar Taliban sun sanar yau jama'a da shirinsu na kaddamar da hare-haren bazara na shekara-shekara da suke yi a Afghanistan. A daidai lokacin da hadakar dakaran da Amurka ke jagoranta ke kokarin ganin an kawo ƙarshen mummunan yakin da yan bindigan masu zafin kishin addinin Islama wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi. Farmakin wanda suka yi wa lakani da Al-Fath, ma'ana nasara da Larabci. Ya fara aiki da safiyar yau a fadin kasar da zammar kafa daular Islama a Afghanistan inda babu Amurkawa a cewar wata sanarwa. Koda yake masu sa ido sun ce wannan sanarwar wata muhimmiyar alama ce saboda mayakan a yan shekarun nan ba su tsagaita kai farmaki ba a lokacin hunturu kuma sun kai hare-hare akan dakarun Afghanistan da takwarorinsu na rundunar NATO da Amurka ke jagoranta. Jami'an ma'aikatar tsaron Afghanistan sun yi watsi da wannan sanarwar ta kaddamar da hare-haren mayakan a matsayin farfaganda ce kawai, suna mai cewa gwamnati ta lashe takobin cin galaba a kansu a hare-haren da take kaiwa da bazaran nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa shi bai san da zaman shafin yanar gizon WikiLeaks ba bayan da aka kama wanda ya buɗe shafin na kwarmata bayanai wato Julian Assange a Burtaniya. Mutumin ɗan shekaru 47 da haihuwa ɗan ƙasar Australia, dama ofishin jakadancin Ecuador da ke birnin London yake ɓoye tun daga shekarar 2012, amma aka bankaɗo shi aka kuma ta saƙiyarsa a jiya Alhamis, yanzu haka yana hannun 'yan sandan Birtaniya. Ƙasar Ecuador ta ce Assange ya saba ka'idodin neman mafaka saboda ya ci gaba da yin katsalanda a harkokin wasu ƙasashe ta hanyar wallafa wasu muhimman bayanan sirri. A jiya Alhamis ne 'yan jarida suka yi wa shugaba Trump tambayoyi akan kamen na Assange, inda kuma ya ce shi bai san komai ba game da wannan shafin na WikiLeaks, har ya kara da cewa wannan ba irin abin da nake da lokaci a kansa ba ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A baya-bayan nan ne ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali, wanda dan asalin jihar Zamfara ne, ya fito karara ya bayyana zargin hannun wasu sarakuna da hura wuta ayyukan kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da ya zama ruwan dare a jihar ta Zamfara. Wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyina ya aika mana da rahoton.
A baya-bayan nan ma ministan tsaro na Najeriya Mansur Dan Ali, wanda dan asalin jihar Zamfara ne, ya fito karara ya bayyana zargin hannun wasu sarakuna a hura wutar ayyukan kai hare-hare da kisan jama'a da kuma satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da ya zama ruwan dare a jihar ta Zamfara. Wannan lamari dai ya ci gaba da jan hankalin manazarta lamuran yau da kullum, har suke ganin cewa biri yayi kama da mutum. Bashir Altine Guyawa shine shugaban wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta rundunar adalci, kuma mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Manyan 'yan siyasa waɗanda sun kai aiki wurare na shari'a iri-iri suna nan sun ƙarike sun taho cikin Zamfara, an aza musu rawunda kuma suna jagoranta jama'a. Shin waɗanga al'amuran dun kana so ka ce mana cewa su ba su san yadda duk za su yi ba su samun ma al'ummominsu zaman lahiya? Ko wannan ne ka taɓa jin ya ce yau ɗan uwana wane zo in jaka mu je mu tahi mu gabatar da wani ƙorafi koke ga wani wuri inda ya kamata a diba muna? Kowa ya ja lizame, ya ja amawali ga baki ne ya ruhe, ana ran kai daɗe ana jinjina ana kasara al'ummomin jihar Zamfara, ana kashe su babu dare babu rana. Abin haushi ne a banban takaici mutanen Zamfara, shi gwamna ya faɗi su ne ke yi ma ɗan uwansu wanga al'amari. Ya ce akwai garuruwa guda 10 duk ya lissawa su waɗanda ya ce shina da buƙata waɗanda garuruwa duka a shahe su daga Zamfara. ba wanda ya ce kala sannan yanzu baya ga akwai sarakuna guda biyu waɗanda ya sa jami'ai na civil defense su sun kaje sun haka musu gidajen su akwai sarakuna da dama waɗanda ainihin ana zargin su kware da gaske game da waɗanda abubuwa
to sai dai kuma gwamnatin jihar ta Zamfara ma ta tabbatar da wannan zargin inda tace tana daukar matakai akan wannan al'amarin ta bakin commissioner lamuran kananan hukumomi na jihar Bello Muhammad Dan Kande
wannan zargin da ake na wayannan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikin su amma dai akwai kananan su wayanda a can kasa wayanda su ne canza wata talaka wayanda hidimar ta sa suna cikin wagga da nuna ganin suna tare da su suna gudun kansu ke yadda abinda suka so su ya zan su sarakunan ba su ne suna ganin suna ita ce suka suna doke su sai su yadda da ba su haɗin kai kuma duk wanda mun ka samu da hannu jiki don kana gudun tsoron ɗan ta'adda ya kashe su sai da abinda suka so duk mun saukar da su muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce ka goya ɗan ta'adda baya ana cutar da mutanen da ke
Tuni da babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ziyarci jihar ta Zamfara kwanaki biyu bayan bada sanarwar dakatar da dukkan ayyukan haƙoma adinai a jihar inda kuma ya yi taro da sarakunan gargajiya na jihar tare da zimmar samo bakin zaren warware ƙalubalen Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na. Ganin yadda ake yawan samun hauhawa hare-hare a wasu sassan jihar Kaduna, gwamnatin jihar na jan kunnen masu kai harin ramako, wanda ta ce ba zai taimaka wa zaman lafiyar jihar ba. Sannan rundunar 'yan sandan jihar sun yi bayanan yadda za a shawo kan hauhawa hare-haren a jihar. Wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra ya aika mana da rahoton.
Ganin yadda ake yawan samun hauhawar hare-hare a wasu sassan jihar Kaduna. Ya sa gwamnati jan kunnen mutanen da ke kai hare-hare musamman dai hari irin na ramakon da gwamnatin jihar Kaduna ta ce ba zai taimaka wa tsarin tsarkake tsaro ba. Mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwani ya ce gwamnati yanzu haka ta gano hare-haren ramako ne ke mai da hannun agogo baya a bangaren tsaro.
Duk wanda yana ganin cewa an masa ba daidai ba bai kamata ya dauka hukunci da kansa ba. Abin da ya kamata ya yi shine ya sanar da jami'an tsaro ya saurari shari'a. Akwai gwamnati a ƙasa, akwai kuma jami'an tsaro. Amma idan kowa yana daukan hukunci a hannuwarsa to gaba daya za abin zai rincabe ba ma za a samu salaha ba sannan kuma abin zai nuna da cewa duka bangarorin baki daya kowa baya zamar a karkashin gwamnati ko kuma karkashin doka to haka kuma rayukan mutane za su dinga salwanta tattalin arziki na manoma da kuma su makiyaya ko kuma mutanen gari wanda basu ji ba basu gani ba haka za ta dinga tabar barewa shi yasa muke magana kullun da cewa zaman lafiya ya zama abace wanda kowa ya kamata ya mata tattali domin sai da zaman lafiya shine kowa zai iya yin rayuwarsa da sa'ida.
To ko me rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ke yi wajen kawo ƙarshen hauhawar hare-hare a jihar Kaduna? DSP Yakubu Sabo shine mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna.
Farko kullum a kira da ita rundunar 'yan sanda take da al'umman yankin Kaduna shi ne da su taimaka wurin ba da haɗin kai wajen jami'an tsaro. Na farko samar da bayanai ingantattu dangane da duk wani mutum da aka ga ko rukunin mutane da ba a yarda da su ba a sauri a gaggauta a kai ma jami'an tsaro. Na biyu kuma a guji daukan doka a hannu na bangarorin biyu duka an yi masa abu kame ce shi zai je ramako a iya zama na Afirka ba da hukuma daman ta shigo don samun tabbatar da yin adalci a kan wanda suka yi zabi ba kuma kar a rika daukan doka a hannu.
Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Miyar Allah karamar hukumar Kajurin da ake yawan samun tashin hankali Arda Musa Aliyu cewa yi su kan ba sa kai harin ramako amma dai ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki domin kama masu laifi.
Mai kuma ta yi da yake karamar hukumar ta zuru gaskiya da kare da Allah mutum ne wanda ke buƙatar zaman lafiya. Mutane ne masu neman arziki, mutane ne kuma wanda abubuwan sun faru da dama daga baya. Kuma ta ne ta ɗauki ne matakin da zai yi na ramako. Wannan abubuwan da ke mu dukanmu da ake faɗi suna ne da suke aikata wannan ayyuka ba ruwan tunani gaskiya domin an mutu ba ba daya ba biyu ba an kashe mako kana 130 ba ba abin da aka karba hukumar kare banda mutanen da ke dauka dai ne kullum a matsayin mu na shugabanni muna kafira a zauna lafiya
kana nufin ba ruwan fulani akan maganar zargin ramuwar gayya da ake ganin shi ke kawo rikice-rikice
kai ma kan kuma babban namu ai ko da ka musu tambaya za ku ga maka ba hannun ga fulatarin da yake karbar hukumar kare gaskiya kuma ya kamata gwamnati ta duba daga wannan abubuwan da ake ta bi su ka tabbatar da cewa zuwa suke aikata irin ayyuka domin a hukunta su domin a samu zaman lafiya
yanzu yanzu dai an dan samu natsuwa a yankunan karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna da aka samu tashi-tashin hankulan da suka yi sanadin salwantar rayukan mutane 21 sannan aka sace shanu guda 50 aka kone gida 10 a harin da aka kai a ranar Litinin ta wannan mako da muke ciki Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya zama lafiya shine
A gaida Isa Lawal Ikara Hukumomin Jamhuriyar Niger da hukumar ƙasar Amurka mai kula da ci gaban ƙasashe sun kaddamar da wani shirin yaki da talauci da samar da wadatar abincika a wasu yankuna uku na ƙasar Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aika mana da rahoton
Shirin wanda aka yi wa lakabi da Initiative Rise de wani bangare ne na tarin ayyukan da hukumar USAID ta kaddamar a yankin Sahel da nufin magance matsalolin al'ummomin waɗannan ƙasashe ta hanyar gwada musu hanyoyin dogaro da kai musamman fannin noma da kiwo lura da kyawawan sakamakon da shirin ya bayar a matakin farko yasa ƙasar Amurka amincewa buƙatar faɗaɗa waɗannan ayyuka a mataki na biyu Alashi Idi Barau shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a nan Niger
wani tsari ne wanda ke da manufar tallafa ma ƙasashe al'ummomi musamman masu fama da matsaloli da suka shafi cimaka samar da abinci wadatacce ilimi da tattalin arziki har ma da matsaloli na zamani da suka hada da tsaro domin su tunkari ayyuka na gina ƙasa na gina karkara wanda waɗannan ayyukan ne ka iya taimaka ga yaki da talauci da fatara da kuma rashin tsaro ma saboda bincike ya nuna cewa da zaman banza da matasa majiya ƙarfi ke yi shine ke haddasa wasu matsaloli da suka shafi kashe-kashe tashin hankula da rigingimu na al'ummomi
biliyan ko miliyar 315 da rabi na sefa ne kasar Amurka ta kuduri aniyar kashewa a yankunan Maradi Zandar da Talaberi ta hanyar wannan shiri da ke hangen tallafawa mata kimanin miliyan 11 a tsawon shekaru 5 masu zuwa ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji ya yaba da wannan yunkuri na Amurka
Amurka ba su wasa su Amurka ana yin niyyar aiki ana yin shi ne kuma tare da talakawa hannu da hannu suke yi babban abin da muke jira ga al'umma su kawo goyon baya saboda su Amurka da suka bada wani gudunmuwar tasu karo da sauran abubuwan yan uwansu ne da suka zuba aka kawo ma mutanen mu nan yan Niger su san da wannan wani bayin kokari ya baka dama ka huto daga daki kai aiki kuma kai kanka bakawa kanka dan in baka share kowar gidanka baka kallon gowar gidan wani
ta wani bangare shirin Rise na matsayin wani matakin rigakafin magance matsalolin da ke zuwa al'umma cikin yanayin bazata kamar yadda shugaban tsarin dan Niger ci da dan Niger Ali Beti ya bayyana
kenan za a ba su karhin da sani da abun hannun su da yanda za su hangi nesa gamsa koda matsaloli sun zo su da a shirye suke shine kenan muke so mu construct da wanga program na Rise Day
wakiliyar hukumar USAID a yankin Afirka ta yamma mai ofishi a kasar Senegal Madam Lisa Franchet wacce ta zo ta kanasu domin kaddamar da wannan shiri ta jaddada aniyar dorewar ayyukan hadin gwiwa da gwamnatin Niger don ganin an fitar da jama'a daga kangin rayuwa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 11:19 na safe ga shirinmu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka tun a tsakiyar watan Maris din da ya gabata ne dai wasu jihohi da ke tsakiyar yammacin Amurka suka yi ta fama da matsalar ambaliyar ruwa a jihohi da ke gefen kogin Missouri, irin su Nebraska da Missouri da South Dakota da Iowa da Kansas. Lamarin da ya tilasta wa dubban mutane ficewa daga gidajensu. Wakilin muryar Amurka Elizabeth Lee ta zirci wani gidan gona wanda mazauna cikinsa suka tafka mummunar asara. Shinya mutanen da ambaliyar ruwa ta dade ta musu muhalli suke ji. Sai a biyo mu a cikin shirin duniyar Amurka domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Wani mutum mai suna Rick Eppenbach kenan yake kwatanta inda gidansa yake wanda ambaliyar ruwa ta kace-kace da shi a jihar Iowa. Rick, wanda ya kwatanta kansa matsayin mutum mai dauriya wanda ya gwagwarmaya iri-iri a rayuwa, ya ce bai taba tunanin zai ga wani abu da zai daga mai hankali ba. To amma wannan bala'i na ambaliyar ruwa ya kada shi mutuka.
I've always been a pretty hardcore guy, you know, being in the military and working with street kids.
Ina yi gwagwarmaya da jaruman mazaji, na kuma yi aikin soja, da kuma gwagwarmaya da kangararrun yara a unguwanni. Amma wannan ambaliyar ruwa ta shammace ni sosai, abu ne da na kasa jure mai.
Was kind of a street kid myself. You know, I was a pretty tough guy, but this is hard to take.
Rick ya kara da cewa ambaliyar ruwan ta samu asali ne daga ruwan sama da aka tafka kamar da bakin ƙwarya. Da kuma rusa kankara wacce ta narke ta kwarara. Ba tare da yin wata-wata ba, a lokacin da lamarin ya faru, an kwashe Rick da matarsa da karnukansu a cikin wani kwale-kwale, sai dai wasu dawakansu guda biyu ba su samu tsira ba.
They were standing out front when we got in that boat and motored away.
A can muka bar dawakan a tsaye a lokacin da aka kwashe mu, babu wanda ya san ko suna raye ko sun mutu.
Alive or dead.
Wannan shine karo da biyu da Rick ya dawo gidansa tun bayan da ambaliyar ruwan ta dan ja baya, kuma gida ne da Rick yake matukar kauna.
We bought this place about 6.5 years ago and all the kids, you know, when the kids all moved out.
Yace mun sayi wannan gidan ne shekaru 6 da rabi da suka gabata, bayan da dukkanin yara na suka girma suka kama gaban su. Nakan zauna anan da daddare da kallon taurari suna kyalli. Zaka ga karnuka suna sintiri. Saboda haka za mu sha matukar wahala wajen gyara gidan nan, amma dai za mu iya bakin kokarinmu. To tun dai a shekar 1924 aka gina wannan gidan gona, kuma wannan shine karan farko da ambaliyar ruwan ta mamaye shi. Anan Rick yana cewa ne dole sai mun kwaye gaba ɗaya dandamalin gidan, mu kuma busar da bangon gidan. Hakan kuma zai yi ne idan har harsashi ko kuma foundation ɗin gidan bai lalace ba, za mu sake shi kawai gaba ɗaya.
We'll just redo it.
A cewar Rick, a irin wannan yanayi ba ka sanin abubuwan da ka rasa sai ka tashi neman su.
Until you start looking, you don't really even know what you've lost.
Yace ba za ka san me da me suka bata ba sai ka tashi nema. Waɗannan hotunan ƴaƴana ne mata a lokacin ɗaurin auren su. Ambaliyar ruwan ta kai har jikin bango kuma ta lalata su.
All the money we put into this place in the last 6 years is just wasted.
Duk irin kuɗin da muka kashe ma wannan gida ya tafi a banza. Na kwashe makonni biyu ina ta kuka. Wannan lamari ne mai matukar wayar fahimta.
It's so overwhelming.
Anan bayan da rage ɗan kwashi wasu kayayyaki da zai iya ɗiba, ya zama mai dole ya fice daga gidan har sai ruwan ya gama sauka. Yanzu haka yana zama ne a wani gida mallakar mai gidansa tare da matarsa da kannukansa guda biyar. Babbar matsalar da Rick da sauran mutanen unguwarsa suke fuskanta ita ce babu wanda ke da inshorar da ke kare mutum daga ambaliyar ruwa saboda tsadarta. Rick ya ce yanzu abin da ya dogara da shi shine a hankali zai riƙa gyara gidan tare da taimakon abokanansa har sai gidan ya dawo yadda yake. Kuma aikin a cewar Rick zai iya ɗaukan kusan shekara guda ana yi. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Elizabeth Lee da Julie Latest Gresham da ta haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Attahiru Hashimu garin Yarima a Taraba, Najeriya, inda ya ce, duk irin wayewarka ɗan Najeriya, babu matsalolin da ke bashi wahala wajen warwarewa kamar haka: nuna bambancin addini, ƙabilanci ko son kai. Idan dai za a yi ta rasa rayukan talakawa, ana lalata musu dukiyoyinsu, babu ɗan uwanka ko kai kanka a ciki, kuma ba za a raba ka da mulkinka ba, ko na siyasa ko gargajiya. Shikenan, idan jifa ta ce kanka, ta fada kan uban kowa ma. Kuma irin waɗannan mutane su ne kan gaba wajen zuwa ta'aziyya da jajantawa, har ma da bada tallafi ga waɗanda bala'in ya afkawa, bayan sun kasa ɗaukar matakin magance waɗannan matsalolin tun kafin faruwarta. Idan aka baka amanar jagoranci, kada ka nuna bambancin addini, ƙabilanci ko son kai. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Sanusi Ishak Adam Tudun Wada a Kano. Shi kuma ya ce, salam VOA Hausa. Hakika, matakin da sojojin ƙasar Sudan suka ɗauka na hambarar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir, hakan san bai dace ba, domin hakan tamkar mai da hannun agogo baya ne game da fafatukar da al-Assad suke na samun sauyi a ƙasar. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Shi kuma ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama don na yi tsokaci dangane da abin da ya faru a Sudan cikin wannan makon da muke ciki, inda sojoji suka hambarar da gwamnati shugaba Umar Hassan al-Bashir, wanda ya kwashi kusan shekara 30 yana mulkin kasar, bayan ya fuskanci kazamar zanga-zanga a ko'ina a fadin kasar bisa tabarbarewar tattalin arziki da tsadar biredi da gurasa. Babu shakka matakin da sojojin kasar suke dauka cewa za su kwashi tsawon shekara 2 kafin su gudanar da zabe, domin baiwa 'yan kasar zabar sabuwar gwamnati, hakan san bai dace ba, domin shekara 2 sun yawa, cikin wata 3 ko wata 9 kuna iya gudanar da zabe.
A gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a taƙaice.
Takaice, hukumar sababbin jami'an sojan da suka karɓi ragaman mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a ƙasar a cikin shekaru 2 masu zuwa. A wani taron manema labarai yau Juma'a, wani babban hafsan sojan ƙasar, General Omar Zain Abadin, ya kuma faɗi cewa hukumomin sojan ƙasar ba za su miƙa shugaba Omar al-Bashir da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa don ya fuskanci tuhuma akan laifukan yaƙi da na saba haƙoƙin bil'adama da kuma na kisan ƙare dangi. Rahotanni daga ƙasar Kenya sun ce wasu 'yan bandaga sun sace wasu likitocin ƙasar Cuba su biyu a Mandera, bayan da suka harbe ɗan sandan da aka ɗora wa nauyin kare likitocin har lahira. Jami'an ƙasar sun ce suna kyautata zaton ɓarayin 'yan ƙungiyar Al-Shabab ne da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qa'ida. Wata babbar fashewar bom ta ratattaka wata kasuwa da safiyar yau Juma'a a kudu maso yammacin Pakistan. Akalla mutane 18 sun rasa rayukansu, wasu su 48 kuma sun jakkata. Jami'an 'yan sandan kasar sun ce wani bom da aka dana a wani shago ne ya haddasa fashewar a yankin Quetta, babban birnin lardin Baluchistan, wanda galibinsa 'yan Shi'a ke zama ko suke hada-hadar kasuwancinsu. Haka kuma wasu daga cikin tsirarin ƙabilun yankin na cikin waɗanda harin ya shafa.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Tadi Abije da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Aidan Otko. Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.